الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامي درسي نكر شيء أشكي مئة المعاني نتوشيما رضا أكرنت خاتمة صلى التابع رقايا كملا wannan abu da za a kawo na khatima kamar wajen darasi ne amma dai abubuwa ne wanda suke da alaka da adab sun fi kusanci da adab sama ga balaga amma dai balaga tana daga cikin ulumul adab wani sashi ne na ulumul adab to shi yasa ya kawo maka ita a yau lahadi 4 ga watan safar shekara 1443 wanda ya dace da 12 ga watan 19 shekara ta 2021 mi'atul ma'ani wal bayan walati khatimatun fi sariqati shi'riyya السرقات ظاهر فالنسخ يزم لا إن استطيع المسخ ثم لتي وانا خاتمة ذاتي مغانا أكان السرقات الشعرية سواتا واقع وانا يواقع يكا سيدا سيكا سواتو تكا جنجنا وكانكا وكيشي داني هاي wannan shine tun zamanin shu'ara ana samun wannan da dama da daddan abu ne kuma har yanzu ana samu har yanzu wani na yi sai kaga dai wani ya dauko kasida ya goge sunan mai ita ya maka nashi sai ya baka dashi to wannan ba daidai bane haramun ne malamai sun haramta shi kuma ba waka ɗaya ba duk abin da ya shafi wani abu na rubutu ko menene dan wasu har littafi suna sata malami ya rubuta littafi ya wahala a zo a goge suna ne sai mutum ya sana shi wai shi ya rubuta littafin kuma alhali bai da harafi ko kwaya daya suna yin wannan haka nan sauran rubuce-rubuce dai duk ana samu to duk sata ne babu amana ta ilimi kenan al'aslu duk abinda ka san ba naka bane daga wani ka ji shi to shi yasa malamai suka ce bai halatta ka faɗe shi dai kai shiru dole sai ka ce abin ga daga wane yake saboda amana ta ilimi don fadansa kawai kai shiru yana nuni akan me naka ne ko ba haka amma manufarka ba to dai yaudara ta kai bai halatta ba duk inda shi yasa malamai suka ce daga cikin albarkar ilimi jingina fa'ida ga mai ita wanda ka jiyo ta gare shi waya cikin albarkar ilimi an mun doga kamar na kasu ne in ni cewa ne ni ji abu gare kamar nayi kasa ko ai ba haka bane wannan yana kara ma ilimin ka albarka to mai kokari dai mu rabu da wannan sifa ba sifa ce mai kyau ba to malace as-sariqatu swata ba mu da jam'in sata da Hausa ko sace sace ai ba jam'i bane takarari da gayi yanzu an ce kitabu meye jam'in kitabu kutub kaga ba kita an ka ce ba amma sace So shi dai ake nufi jam'i ne na as-sariqa, domin ce zahirun kashi biyu ce. Akwai swata zahira qarara, ita swata ta, akwai kuma swata khafiya wadda zai ambata nan gaba. So da ga kala biyu ce. To ita wannan zahira galiban ita malamai sun kai zargi swata ta zahiri, to kashi kashi ce. Malace fan nashu, ita swata zahira kashin farko akwai an-nashu. An-nashu shine suka ce abin nan sariqatul lafzi wal ma'ana ma'an, da lafazin da ma'anat duk sai ka swaci, kawai kai kwafi, kawai kai kawai ka kwafe ne kan maka sunanka, baka ƙara ba baka rage ba. To ita ake kira da an-nashu. Ita mun kawara bayani akai. To yuzam, wannan ana zargin wanda ya yi ta. Ana zargin wanda ya yi ta. La in istuti'a, amma banda in mutun ya samu damar yin sata kuma ya iya canza wasu abubuwa, yana da istida'a. Domin wanda ya sato abu na wani ya jingina makansa, kaga ya bayyana gajiyawarsa. Don da yana iyawa zai sato na wani? To daga yanga gabarawo ya fada gidan wani ya kwasu kudi, bai da kudin ne. Inda Allah ya bashi dukiya zai dauki kayan wani, tunda abin ga iri ɗaya ne. To tunda ya sato kasida wani, to ya nuni kan cewa shi ba zai iya rubuta tashi kasida ba. Amma in yana iya rubuta tashi, an gane? Sannan kuma ba wannan zai dauko ba, kila zai dan aro wasu kalmomi ko wata ma'ana, amma wasu abubuwa nashi ne. To wannan ba za a zarge shi in yayi haka ba, tunda an samu canji. Amma ya sato lafazi da ma'ana da komai, to wannan gaba ɗaya ana zargin sa. Amma in yana da, in an samu ikon da za a iya rubuta wata, to koda an samu canji, wannan ba za a zarge shi ba. Da dama mawaka na wannan, in kana karanta waƙoƙin wasu, za a ga suna aro ma'anar wasu mawaka sai su sa cikin tasu. Misali in kana karanta jimiyya ta Malam Abdullahi, to zaka ga mafi yawan usulubin da ke cikin ta ai na daliya na ya dauko. Ako ba zaka iya ganewa ba sai in kai adibi ne, dan shi ba sata yayi ba, amma usulubin yabbi. Kuma ma'aunin irin na daliya irin shi ya rubuta jimiyya, babu bambanci, al-baharul kamil. To sai nau'i na biyu, al-mashu. Al-mashu shi ma yana daga cikin nau'in wato sata waka. Shi kuma shine akhazul ma'ana ma'a taghayyuril lafz. Ma'anar da ke cikin kasidar wani ita ya kwaso sai dan caccanza wasu lafuzza, akwai dan canji, amma dai ma'ana iri ɗaya ce. Sai shi ma ana samun irin wannan. To shi mafi yawanci wasu sun ce ba za a zargi mai shi ba. Wancan dai na farkon shi malamai sun kai zargi, amma shi ma wannan an hana, sai dai zargin da ake ma wancan wanda ya yi ba a wa wannan. To sai wannan su ne. Sai as-salhu, akwai nau'in da ake kira as-salhu mislu, shi ma as-salhu irin wancan ne. To me as-salhu? shi kuma akhazul ma'ana wahadahu, ma'ana kawai ya dauko bai dauko lafuzza ba, kawai dai ya kalli kasida da kai sai kalli ma'anarta kawai sai dauko ma'anar sai yazo ya amfani da nashi lafuzza sai ya rubuta. Amma duk wanda ya karanta tashi ya karanta zaka zai ce wal ma'ana wahid, to wannan ana kira ne da salhi. Kamar ka zage kasida tashi ka zage lafuzzan sa sai ka dauko naka lafuzza sai ka lullube ma'anar kasidar shi, sancewa kenan. To ana samun irin wannan shi ma da dama. To wannan shi ne nau'ukan waka, satar waka wanda yake na zahiri. Kaga duk wannan na zahiri ne, to dukkanin su dai malamai sun kyamata, amma dai na farkon shi an kafe zargi. Amma da al-mashu akhazul ma'ana ma'a tagayirin lafzi, da as-salhu akhazul ma'ana wahadahu, to duk wannan malamai sun kyamace haka, don yana nuni akan wani nau'i na gaza. Amma shi malamai ba su tsanantawa a kansa, ba a tsanantawa a kansa, don shi babu nuna gajiyawa sosai a ciki. Ila dai yana yiwa abin birge ka yayi, usulubin shi ya baka shawa, kuma na shi ta baka shawa, shi yasa ka aro wannan ma'anar tashi. Wa ghairu zahirin, to akwai as-sariqa wadda ba ta bayyana ba, khafiya kenan, to ita babu laifi a karta, ita ma dai kashi kashi ce. Kashin kason farko ana kiranta da as-sariqatul khafiyya, waccan as-sariqatul zahira. To ita wannan kason farko wad'u ma'anan fi makanin akhar, dora ma'ana a cikin wani bagire wato na daban wanda ba wannan ba. Babbancin shi da wancan, shi wannan ba wai duka ma'anar kasidar zaka dauko ba, kila dai cikin kasidar tashi akwai wani wuri da ya amfani da wata ma'ana sai abin ya birge ka, kila a baiti daya ko a sadrul baiti ko a ajazul baiti sai ka dauko wannan ma'anar kai ma sai ka sa cikin wani baiti naka, amma sauran baitoci ba su da alaka da kasidar shi. To wannan kaga sata ce boyayya, saboda sai mutum ya karanta kasida sosai zai iya gane cewa wannan baitin daga ma'anarsa daga tawane ce, ko to shine ka wad'i ma'anan fi makanin akhari, kama inda aka dauko ma'anar wata kalma ko wata jimla aka dora ta a wani bagire na daban. Shi ma ana samun irin wannan, gila rubutu yake yi, ya zo yana rubuta kasida sai baitocin sun kalake adifa ta bar motsawa, don adifa ita injimi mawaki, da zaran adifar sa tayi tawakkufi to za ka ga bai iya rubuta komai sai in tana motsawa, don ita ke aiki, ita ke jeho maka ma'ana da abubuwa. To shi ne yace auyata shabahani, kashi na biyu, ko kuma ma'anarsa da ma'anar wancan mawaki sun yi kama da juna amma ba iri ɗaya bane, kawai dai kama sun kai. To shi ma dai sata ce, amma ɓoyayya sata, saboda ka kwaikwayi ka kawo wani abu da ya kama da na wani. To shi ba ana samun wannan, shine kila ya zo da wani lafazi ya ba da ma'ana kaza, kai ma sai ka dauko wannan lafazin ka dora shi. To wannan ana kiranta da shi ma nau'in sata boyayya, ko auza ashmalu, ko kuma za shi wannan da yazo na ƙarshe sai ya kawo abinda ashmalu ya gamewa sama ga na farko ma'ana ma'anarsa ta zama shamil sama ga ma'anar na farko eh kila yayin shi baiti da ma'ana kai kuma sai ka zo da ma'ana ka zo da baitin ka amma ma'anar baitin naka tafi zama cikakkiya ga mammiyar ma'ana sama ga nashi to shi ma sata ce saboda dai hawwayo dai ka kwaikwayi wani saboda shi baligi ba a bukata ya dogara ga kowa duk abin da zai ana son ya kirkiro nashi an gane ba a bukatar ya bi sawun wani domin wannan yana nuni akan cewa akwai gazjiyawa da kuma rashin fasaha to shi kuma wannan aibi ne ga baligi to wannan shine ka wadi ma'anan fi makanin akhar na ɗaya kenan aw ya tashabahani ko su yi kama da juna aw za ashmalu ko kuma ya kawo abin da yafi gamewa sama ga na farko to duk wannan ana kiran shi as-sariqatu al-khafiyya wannan su ne kashi guda uku na sata boyayya to su malamai sun ce ba a zargin mutum in yayi ɗaya daga ciki babu komai ka dauko ma'anar wani ka sa naka lafuzza babu laifi ko kuma ka zo da wani abu da wata kasida ko baiti wanda ma'anarsa tana kama da irin baitin sa shi ba babu komai ko kuma ka zo da baiti amma ma'anan naka yafi naka wannan to shi malamai ma sun ce ana yabon mai shi tunda ka zo da abin da ya hina shi sata kai amma dai ana yabon ka tunda ya an koma dai waye asali kaga shi ya asali to tunda shi ya asali hawaye dai kai sata to sai ce wa minhu qalbun ya daga cikin nau'in abinda malamai ke kira sata alqalbu ko kuma qalbun shine abinda ake kira qalbi qalbi shine malamai suka ce mutum ya faɗi kasida ko ya kawo baiti sai wani sha'iri shi kuma ya zo da nashi baiti amma yana kishiyantar abinda wancan ya faɗa kamar ya walwala abinda wancan ya faɗa kila ya tabbatar kai kuma ka zo ka ce ba haka bane to kai qalbi shi ma sata ne dan hawaye da shi an magabacin ka yawa tabbatar wai ka kore ko kuma ya kore ka tabbatar to wannan ana kiran sa da qalbi to ya daga cikin nau'ukan waka wanda ake zargin wanda ba a zargin mai shi shi ma wannan ba a zargin mai shi ba laifi bane bal ma misali ya abin da ya faɗa ba daidai bane to mi Allah dan ka walwali ai kai jihadi waqtibasun haka akwai iktibasi shine sha'iri ya kinsama waqashi wani nau'i na alqur'ani ba tare da yayi nuni kan cewa wannan lafazin daga Qur'ani yake ba to shi ake kira ikitibas kamar fadin wani mawaki la takun zaliman wala tarda bizulmi wa ankir bi kulli ma yustata'u ce kar ka zama azzalimi kuma kar ka yadda da zalunci to wannan ikitibasi ne mali zalimina min hamimin wala shafi daga can ne dauko ayan amma kuma kaga ba a fili ba sai in an yi ma bayani zaka iya gano cewa ikitibasi na yi an gane ko to sun ce ya halatta wasu sun hana wasu sun ce bai halatta ya ikitibasin alqur'ani ba wasu kuma sun ce a babu komi ana iya yi to akwai dai sabani na malamai akan haka to sai at-tadminu shima yana daga ciki to shima ikita basi kaga wani nau'i ne na sata da ya hawo yau ko ba gaba to amma dai ba a sukan mai shi in yayi to sai at-tadminu at-tadminu shi kuma shine mawaki yakin sa mawakar sa wani abu na wakar wani kila ya dauko wani baiti na wani mawaki sai ya sa cikin kasida ce amma tare da ishara kan cewa wannan baitin nawa ne bai shiru ba yayi ishara kan cewa wannan baitin nawa nawa ne to wannan ana kiran sa da at-tadmin wannan ba ya da matsala babu matsala ko kanan sai at-talmihu ishara shi kuma shine mai magana ya ishara zuwa ga aya ko hadisi ko waka ko wani karin magana ko kissa amma a dunkule ba lafazin aya zai amma wata kalma dai zai fada wanda ke nuni kan cewa aya kaza yake nufi ko hadisi kaza yake nufi ko waka kaza yake nufi ko kissa kaza yake nufi kamar fadin wani mawaki da yake cewa fa wallahi ma adari a ahlamu na'imin alammat bina am kana fil rakbi yushaw sai ce wallahi ni ban sani ba shin a mafalkayyin bacci ne ma'ana tatsuniyoyi ne na mafalki ya sauka gare mu koko a cikin tahiyyan nan tamu akwai annabi yusha'u cikin ta saboda jihadi sun ka tafi yaki sun ka tafi da suka je yaki a to sai Allah ya ba su nasara kuma cikin kankanin lokaci kila a ce sun samu nasara wadda bata wuce awa daya ba wadda azatun su kila ya kamata a samu awa biyar ko shida kamin a cimma wannan nasara to shine yazo yana waka cewa wai shin mafalki ne yazo musu koko dai cikin su akwai annabi yusha'u a cikin su to ambaton annabi yusha'u yana ishara ne kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace rana an tsare ma annabi yusha'u ita lokacin da zai yi jihadi ta zo faduwa sai ya roki Allah aka tsayar da ranar sai da suka yi jihadi suka yi fatahu sannan sai rana ta fadi to kaga ambaton yusha'u yana ishara zuwa gani amma bai kawo hadisin ba to wannan talmihun ake kiransa ana kiransa da talmihun to sai mala yace sai al-hallu walwalewa kenan da kaji an ce al-hallu to an walwale wani abu kenan ko to shine dai abin da ya fada wa minhu qalbun waqti basun yunqalu wa minhu tadminun wa talmihun wa hal to bayan ambaci qalbi ya ambaci iktibasi wanda yunqalu duk ana ciranto su a sasu cikin layin as-sariqa al-khafiya wasu ma na ganin dai a ba sa babin sariqa khafiya sai dai ana iya kiran su tajawuzan sata boyayya amma ba ta fuskar asali ba haka ya ambaci tadmini ya ambaci talmihi to akwai al-hallu al-hallu shi kuma anasa malami yayi kasida sai ka zo ka walwale kasida kamar shi ta zube shi ake nufi al-hallu kamar wannan littafi na lughatul muhaddis sai ka walwale shi kamar sai rubutun zube to wannan ana kira ne da al-hallu shi ai yana da sauki ko to a gwada a gani wa amma al-aqdu to akwai al-aqdu kulli shine kishi al-hallu ka samu waƙe zube sai ka mai da shi waka da jage gira al-aqdu shi yana da wahala ko? Da gani? kamar yadda Sheikh Abdullah yayi Al-Bahrul Muhit ya dauki Hamul Hawami sharhi ne na Jam'ul Jawami na Al-Imam As-Suyuti mujalladi 8 ne to sai Sheikh Abdullah ya dauke shi gaba ɗaya ya waƙe shi cikin baiti 4,050 da wani abu Hamul Hawami fi sharhi Jam'il Jawami Nahawu littafin Nahawu ne ba ku san shi ba Aiko wal kitabu mashhur Ana littafi ai ya shahara ya shahara littafin Nahawu ne Al-Imam Suyuti ya rubuta shi ya rubuta Jam'ul Jawami asali shine matani wanda ya fara rubutawa to da ya rubuta shi sai ya saki dawowa kuma sai ya yayi mai sharhi sai ya samu Hamul Hawami fi sharhi Jam'il Jawami shi kuma Sheikh Abdullah ya dauko da matanin da sharhin sai ya waki ya samu suna Al-Bahrul Muhit teku wanda ya kewaye komi duk abin da aka bukata na nahwu zaka same shi in ka bincika ka ga baka same shi ba to ba nahwu bane ko dai sarfa ko balaga ko wani abu to wannan ana kira ne da al-aqad shi kan shi littafin mujalladi 4 ne shi wanda an ka waki 8 wanda an ka waki ala ana sai da shi kasuwa yana yi wakili sai karu sai kun bincika to shi ake kira haka ko kuma al-ittiqan fi ulumil qur'an na shi hawa wa al-imam as-suyuti da an-nuqaya to yanga guda bi su Sheikh Abdullah ya dauka sai ya waki su a cikin al-miftahu litafsiri ko baiti 2000 da wani abu akan ulumul qur'an agari Sheikh Abdullah ya yi kokari kware da gaske to haka ya dauki ya dauki al-fawaidul jalila al-fawaidul jamila na ash-shawshawi to ya dauke shi ya wake shi ya mayar da shi al-fara'idul jalila ya wake shi haka ya dauki miftahul usuli na at-tilmisani ya wake shi ya mayar da shi alfiyatul usul to Sheikh Abdullah yana da wannan abubuwa kare da gaske da bana mai kyau da kuma sai ku dan gwada mana ko kuma ku taka bale wannan to wannan malamai suka ce ba wai an kira shi ne waka sata ga hakikatan ba an gani ta fuskar dai majazi ne kawai saboda kallon cewa dai hawa yau dai mai asalin dai ya gabace ka to asalin misali in kai naka kai kadai to ka yi samun yabo in kai naka kai kadai amma shi wannan duka malamai ma yabon mai shi suke yi da shi al-hallu da al-aqadu da sauran tsawayen da aka ambata talmihi da sauransu to suna nan to haka ya dauki lamiyatul af'al da kuma jam'in ta sharhin ta al-jami'u na ibnu shajari sai Sheikh Abdullah ya dauke su sai ya wake su kuma ya kara da wasu abubuwa a littafin sa الحسن الرصيف الجامع مدينة الصرف duwana abu da ake bukata na sarfa zaka samu a ci hadda abin da babu wayan sallata taban dan su su kawo tasriful asma'i ba alaniya ba ba ambaci tasriful asma'i ba afa'al ne kawai haka jami'in sharhinta shi ma bai kawo tasriful asma'i ba sai ya ƙara waƙe waƙen da sharhinsa sannan ya ƙara da abubuwan da babu kuma duka dai sai ya sa to haka dai ya shiga cikin lawali kuma sai ya dauko babu qaba'il fawaid da sujudu sahwi sai ya waƙe sa suna dau'ul musalli to yana da wannan ƙware da gaskiya rahimahullah sabani watta'annuqu akwai abin da kuma ake kira at-ta'annuqu at-ta'annuq bil hamza shine kawo abun ban sha'awa intasal in kai tambaya shi me ake nufi da at-ta'annuq mal yace bara'atu istihlalin shi ake kira da bara'atu istihlalin ana kira ne da at-ta'annuqu ana kira ne da bara'atu istihlalin ana kira ne da kuma husnul matla'i ko husnul mabda'i do ana kiran shi da shi to menene shi shine malamai suka ce mai magana yayi ishara zuwa ga a farkon magana sai ya ishara zuwa ga abinda magana sa ta kunsa shine an yazkurul mutakallimu ma yatadammanuhu kalamuhu bi isharatin latifati tun farkon maganar sa ya ambaci abinda magana ta za ta kunsa da ka karanta magana za ka gano ashe kaza yake ne kamar can alhamdulillahi allazi la yansa zakara man sha wa man sha ansa azawul musallito da ji ka san abinda za a yi magana yana da alaka da mantuwa da tunawa Alhamdulillahi allazi ta'arrafa ila ibadihi bima tasarrafa to da ji ka san sarfo za a yi magana akai to haka to wannan shi ake kira da bara'atul istihlal to san Shehu Abdullahi yana da wannan to suna nan dai da yawa Allah ya taimaka wantiqalin akwai kuma husnul intiqalin shine al-intiqalu min uslubin ila uslubin akhar shi ma ana samun wannan lokacin da misali kace alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sai kace amma ba'du to yanzu an samu intiqali ana kiran shi intiqali amma ba'du fa kaza ma'ana ba'da albasmala walhamdulillah wassalsala wa kaza to kaza intiqalun min uslubin ila uslubin akhar wannan har cikin qur'ani akwai wannan ana magana kan kaza sai kaga an bar magana an koma zuwa ga wani uslubi ko an saki uslubi kaza an koma a fatiha ma zaka samu wannan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko uslubin da an kai amfani da shi daban aka bar wannan usulubi sai aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin an fara da usulubi na gaiba anka koma zuwa ga usulubi na mutakallim to intiqalun min usulubin ila usulubin akhar to sai husnul al-khitami kyakkyawar cikawa shine an yazkura al-mutakallimu fi akhir kalamihi alama yadullu ala annahu khatama kalamahu shine mai magana can karshen magana sai ya ambaci wani abu wanda ka nuni cewa ya gama to shine malayena shine malamin yanan shine yace husulul khitami muntahal makali kaga muntahal makali husulul khitami to muntahal makali shine wurin tikewar magana eh daga reshi babu wani to wannan shine insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله